الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنشين درسنا تجد عن سند بيار الاتاف قلوب المرام مع الإمام أحمد بن حجر عن أسقلاني واندير فاهجراتا بلي تقض عن سند بيار شكروا لدي بيار دتمانين بيار دتوجه. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya masa rahama. Za mu ci gaba da karatu a kitabul jana'iz daga kan hadisi na 599 insha Allah. Kuma wannan darasi yana karantar da mu hurumin mamaci, wato mamaci yana da hurumi. Da larabci abinda ake kira al-hurma, wato shi ne hurmatul mayyit, shi ne ma wajaba al-qiyamu bihi, abinda yake wajaba a kula da shi, shi ake nufi da al-hurma. Idan aka ce hurumin mamaci, ana nufin abubuwan da ke wajaba a kula da su game da mamaci in dai musulmi ne. Wa haruma at-tafriqu bihi, kuma haramun ne a yi sakaci game da kulawa da waɗannan dokokin. Duk wani abin da shari'a ta ƙayyade masa doka a kan cewa tilas ne a lura da shi, wannan abin ana kiransa hurumi, al-hurma. Don haka yasa kake ji ana cewa Ka'aba tana da hurumi, Makka tana da hurumi, Madina tana da hurumi. Abinda ake nufi da hurumi shi ne ma wajibal qiyamu bihi. Akwai dokokin da ya zama dole ne ka kula da su idan kana Madina, akwai dokokin da ya zama dole ka kula da su idan kana Makka, kuma haramun da mutum ya yi sakaci game da waɗannan dokokin, wannan shi ake nufi da hurumi. Bayaninsa ya zo cikin Madarij Salikin na Ibn Qayyim al-Jawziyya a mujalladin shafi na 73. Kuma kalmar al-hurma da larabci ma'anarsa kenan, kamar yadda ya zo a lisanul arab na Ibn Manzur a mujalladin shafi na 95. Wannan darasi yana karantar da mu cewa mamaci musulmi yana da hurumi. Wa an Aisha radiyallahu anha, an karɓo wannan hadisi daga Aisha, Allah ya kara masa yarda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lallai manzon Allah ya ce, kassuru azmil mayyiti karya kashin mamaci ka kasurhi hayyan kamar karya kashinsa ne yana da rai, wato karya kashin mutum wanda ya riga ya rasu kamar karya kashinsa ne yana da rai. Rawahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya rawaito yana kitabul janaiz babun fil hufari yajidul azma. Ibn Hajar yace rawahu Abu Dawud bi isnadin ala sharti Muslim. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisin nan amma hadisin yana da sharadi na al-Imam Muslim. Wato ilimin hadisi, idan aka ce hadisi yana da sharadin al-Imam al-Bukhari ko yana da sharadin al-Imam Muslim, ma'anarsa ita ce waɗanda suka ruwaito hadisin sun yi daidai, wato su ne mutanen da suka ruwaito hadisin da al-Imam Muslim ya kawo. Akwai mutanen da al-Imam Muslim ya ɗauki hadisi a wurinsu, idan ya zama an samu al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi daga waɗannan mutanen, to sai a ce wannan hadisin ya zo da sharadin al-Imam Muslim. Wannan yana cikin littafin al-Imam Suyuti Tadribur Rawi juz'i na farko shafi na 131. Sau da yawa idan kana karanta hadisi zaka ji an ce hadisin an ruwaito da isnadi akan sharadin al-Imam Bukhari ko da isnadi akan sharadin al-Imam Muslim, ba wani sharadi ne wanda suke da shi na daban ba. Kowane malami daga cikinsu akwai waɗanda ya ruwaito hadisi daga wurinsu. Waɗannan mutanen idan aka samu wani mutum daban ya ruwaito hadisi ta hanyar waɗannan mutanen, sai a ce mutumin ya ruwaito hadisi akan sharadin al-Imam Muslim, wato ya ruwaito hadisin akan isnadin da al-Imam Muslim yake ruwaito hadisi, ko da yake shi al-Imam Muslim bai ruwaito wannan hadisin ba. Wannan yana daga cikin bayanin al-Imam an-Nawawi kamar yadda al-Imam Suyuti ya kawo cikin Tadribur Rawi, yace innal murada bi qawlihi ala shartihi ma an yakuna rijalu isnadihi fi kitabaihima. Idan dai aka ce an samu wani hadisi a wani littafi, kamar misali yadda aka samu wannan hadisin na Aisha a littafin al-Imam Abu Dawud, sai aka ce hadisin ya zo da isnadi akan sharadin al-Imam Muslim, to ana nufin hadisin ya zo akan isnadi irin na al-Imam Muslim, ko da yake al-Imam Muslim bai ruwaito hadisin ba, amma mutanen da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisin ta hanyar su, su ne dai mutanen da al-Imam Muslim shi ma yake ruwaito hadisi wato ta hanyar su. Hadisin yana sunan Ibn Majah, yana kitabul janaiz babun fi nahyi an kasri idam al-mayyit. Al-Imam Shafi'i ya ruwaito hadisin na kitabul ummi, yana wato a littafin sa kitabul ummi yana kitabul janaiz babu ma yakunu ba'da dafni, mujalladi na farko shafi na 316. Hakanan al-Imam Malik ya kawo hadisin cikin littafin Muwatta balagan an Malik annahu ballagahu anna Aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqul. Al-Imam Shafi'i ya ruwaito hadisin daga al-Imam Malik, al-Imam Malik shi ma ya ruwaito hadisin al-Tahim Muwatta. Labari ya iso gare shi kamar yadda ya zo cikin Muwatta kenan. Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kasturu azmil muslimi, kaga ya bambanta da yadda ya zo cikin Bulughul Maram a riwayar al-Imam Abu Dawud, kasturu azmil mayyiti, karya kashin matacce. Amma a littafin Muwatta da kuma littafin al-Imam Shafi'i kasturu azmil muslimi mayyitan, karya kashin musulmi yana mace ka kasrihi wa huwa hayyu, kamar an karya kashinsa ne yana da rai. Akwai wata riwayar ta Aisha, domin hadisin da ya zo cikin littafin Muwatta da kuma hadisin da ya zo cikin kitabul ummi na al-Imam Shafi'i sun taho ne ta lafazin Aisha ita kanta, bata jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Amma a riwaya ta biyu hadisin marfu'un ne, kaga riwayar al-Imam Malik hadisin mawqufun ne, Aisha ne kawai ta faɗa, bata ce manzon Allah ne ya faɗa ba. Amma ko da Aisha ne ta faɗa, babu shakka maganar Aisha magana ce mai kima. to bare kuma akwai riwayar da Aisha ta jingina maganar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa inna kasara 'azmil mu'mini kaga riwaya ta uku kenan wannan lafazin al-imam Ahmad kenan kuma yana sahihu ibn Hibban da sunan Darqutni kitab al-hudud wa diyar wa ghairi kaga an samu lafazi kashi uku lafazin al-imam Abu Dawud kasru 'azmil mayyit lafazin da yazo a hadisi mawquf riwayar al-imam Malik ibn Muwatta kasru 'azmil muslim mayyitan sannan lafazi na uku wanda yazo riwaya ta al-imam Ahmad da kuma al-imam Ibn Hibban da al-imam Darqutni inna kasra 'azmil mu'min mayyitan lalle kariya kashin mu'mini yana mace mislu kasri 'azmihi hayya misalin kariya kashin sa ne yana gare to wannan lafazin shi ma ya inganta kamar yanda bayani yazo cikin irwaqul dalil a mujallal 3 shafi na 213 Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kawo wannan lafazin cikin ahkamul janaiz a shafi na 233 waɗannan lafuzza gaba ɗayansu sun inganta don haka kariya kashin mamaci laifi ne saboda wannan hadisi mu ci gaba ibnu hajar yace wa zada ibnu maja al-imam ibnu maja a riwayarsa yayi kari an samu kari a riwaya ta al-imam ibnu maja wannan karin yana cikin sunan ibnu maja kitabu maja a fil janaiz babun fil nahyi an kasr idamil mayyit yace min hadisi ummi salama amma yazo ne ta hadisin ummu salama ita ma matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga hadisin yazo daga matan ma'aiki Allah madaukake ya kara musu yarda Aisha ummu salama duk sun ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah al-imam ibn majah ya ruwaito hadisin Aisha kuma ya ruwaito hadisin ummu salama radiyallahu anha a hadisin ummu salama an samu kari karin shine fil ismi ta wajen laifi domin a hadisin da muka karanta riwayar Aisha an dai ce kariya kashin matacce yana kamar kariya kashin mai rai kama ta ina ba a faɗa ba amma a hadisin ummu salama sai aka ce suna kamanni ne fil ismi ta wajen laifi kaga kenan magana ta cika an ce kariya kashin matacce kamar kariya kashin rayayye ne ta ina suke kamanni shine aka ce fil ismi ta wajen laifi to ko da ba a kawo ta wajen laifi ba cewar kariya kashin matacce yana kama da kariya kashin rayayye ma'anar guda ce kowa ya riga ya sani wato hurumin matacce yana daidai da hurumin mai rai duk da cewa akwai masana hadisi da ke ganin wannan kari da aka samu fil ismi dinnan ba lafazin hadisi wato ba lafazin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam da aka ce fil ismi ana gani fassara ne na wani malami daga cikin malaman da suka ruwaito hadisi yana fassara wato wannan hadisi kariya kashin matacce yana kamar kariya kashin rayayye ta ina sai malamin ya ce fil ismi wato wannan fassara ce ta wani malami amma zahirin hadisin lafazi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka Isa ibn Hajar yace an samu kari kari ba za a ce an samu ba idan maganar wani malami ce tunda yace an samu kari yana nufin na lafazi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yanda hadisin yazo a sunan ibn majah kasru 'azmil mayyit ka kasri 'azmil hayy fil ism haka hadisin yazo amma ibn hajar ya dace farkon sai ya kawo kashe saboda ai hadisi ya gabata da irin wannan lafazi daga Aisha Allah ya kara mata yarda ba sai an sake maimaitawa ba hadisin nan na ummu salama yana sunan ibn majah kuma yana musnadul imam ahmad hadisi ne da ya inganta shi ma hadisin ummu salama daga cikin masana hadisi akwai al-imam an-nawawi ya inganta wannan hadisin cikin khulasatul ahkam duk da cewa akwai malaman da suke ganin isnadin hadisin ummu salama yana da rauni kamar yanda yazo cikin ahkamul janaiz shafin 233 to sannan akwai wani hadisi na uku kuma bayan hadisin Aisha hadisin Ummu Salama akwai hadisi na uku wanda yake nuna cewa akwai tsawatarwa game da wato kariya kashin matacce hadisin Jabir bin Abdullah Jabir ya bada labari yake kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi jinazatin mun fita zuwa jana'iza tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa jalasa an-nabiyyu ala shafiril qabri sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a gabar kabarin gabar kabarin yana gwada cewa gefen kabarin manzon Allah ya zauna wata lasna haula mu ma muka zauna a kewaye da Annabi sallallahu alaihi wa sallam muka zauna tare da shi fa akhraja al-haffaru abman saqan aw abdan wanda ke tonon kabarin sai gashi ya fito da wani kashi ko dai kashin kwabirin mutum ko kuma kashin damdan mutum wanda ya gwada cewa kabarin an tona shi ne akan wani tsohon kabari fa zahaba liyaktiru sai shi wannan mutumin mai tonon sai yana kokarin ya fasa wannan kashin fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace la taktirha karka karye wannan kashin kada ka fasa wannan kashin fa inna kasaraka iyyahu mayyitan ka kasarika iyyahu hayyan idan ka karya kashin nan saboda kashin mamaci ne to kamar ka karya ne wato ainihin kashin rayayye walakin dasahu fi janib al-qabr sai ka cusa shi a gefen kabarin wannan ya zo cikin hashiyatul imam sindi ala sunan ibn majah inda yake sharhin waɗannan hadisai da muke karantawa yana juzu'i na uku shafi na 389 malamai da dama suna nuna raunin hadisin amma bisa ga la'akari da hadisin Aisha da hadisin Ummu Salama duk ma'anarsu guda ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar akan karya kashin mamaci kuma wannan hadisi yana daga cikin dalilai waɗanda wasu malamai suke kafawa akan cewa ko da kashin nan ba na musulmi ba ne bai kamata a wulaƙanta shi ba me dalili saboda ai a bisa ƙa'ida idan ana tona kabari aka tono kashin wani in dai kabari na musulmi ne ya kamata a kyale wuri sai a je wani gu saboda nashi wuri ne sai dai idan makabartacce ta cika aka dawo sake binnewa wanda ana iya wato tara shi gefe wanda kamar yadda ya zo cikin hadisi yadda Jabir bin Abdullah ya ba da labari amma aflan a tarihi annabi sallallahu alaihi wa sallam makabarta ta Madina ba a samu labarin ta cika har an sake komawa binne mamata a wurin ba sai dai kasance dama wannan kabari na wani ne daga cikin mutanen jahiliya kaga ba musulmi bane kenan don haka idan ko ba musulmi bane mai tonon kabarin da ya tono kashin kwabri ko kashin damtse ya yi kokarin fasawa manzon Allah ya hana shi wannan ya gwada cewa hatta wato kashi na kafiri bai kamata a wulaƙanta shi ba wannan dalilin ya sa aka samu masu wannan fahimta daga cikin malamai duk da cewa hujjar tana da rauni a cikin fatawar latina mujallar na tar shafi na 119 haka ce hadithu kasri abnil mayyiti ka kasrihi hayyan hadithun sabitun wannan hadithi da muka karanta riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda da kuma riwayar ta Ummu Salama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karya kashin mamaci yana kama da karya kashin rayayye malamai suka ce wannan hadisi ya tabbata ja'a marfu'an wa ja'a mawqufan ya taho talafazin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin ya taho talafazin Aisha ba tare da ta jingina maganar da manzon Allah ba amma abinda hadisin ne yake karantar da mu kuma wannan shine dalilin da yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin a cikin Bulughul Maram abinda hadisin yake karantar da mu shine la farqa fil hurmati bayna al hayy wal mayyit bil jumla abinda manzon Allah yake tabbatar mana a cikin wannan hadisin shine babu bambanci tsakanin mutum mai rai da mutum mamaci ta wajen hurumi wato duk abin da aka hana ka kai wa mutum mai rai to an hana ka kai wa matacci wato hurumin mutum yana tabbata har zuwa mutuwa wannan shine abin da hadisi yake karantar da mu a domin lafazin hadisin ya taho wato ba tare da an kayyade shi da wani sharadi ba, don haka ya taho amman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kasuru abmil mayyit, wannan lafazi guda ke kasuru abmil muslimi na biyu kenan. Sannan na uku inna kasra abmil mu'mini, kaga ya shafi kowa, ya shafi in aka ce al-mayyit kowani matacce ko da ba musulmi bane. Idan aka kawo al-muslim, to kaga an kawo mutumin da imaninsa yake mafi kaskanta. Amma idan aka ce al-mu'min, shine mutumin da imaninsa yake girma. Kaga manzon Allah ya game nau'ukan mutane gabaɗaya. Saboda haka hulumi na ɗan adam yana nan tare da shi hatta a bayan mutuwarsa. Yana daga cikin bayanin da malamai suka yi kamar sharhin al-Imam an-Nawawi da ya zo a cikin al-Majmu' a mujallad na 5 shafi na 300. Ibn Hajar cikin Fathul Bari a mujallad 9 shafi na 113 yace wa yustafadu minhu anna hurmatal mu'mini ba'da mautihi baqiyatun, anna hurmatal mu'min ba'da mautihi baqiyatun kama kanat fi hayatihi. Inda hadisai din nan da muka karanta suke tabbatar mana shine hurumi na mumini suna nan tare da shi har zuwa bayan mutuwarsa. Illa dai hurumi na kafiri shine wanda malamai suka yi magana a kai. Idan kafiri babu amana tsakanin musulmai da shi, to ba shi da wannan hurumi. Amma idan kafiri yana da amana tsakaninsa da musulmai, to yana da wannan hurumi, saboda wancan lafazi da ya zo da farko, wato na kasuru abmil mayyiti, karya kashin mamaci wanda ya shafi mamaci musulmi, ya shafi mamaci kafiri. Amma inda malamai suke cewa kafirin da ba shi da hurumi a bayan mutuwarsa shi ne kafirin da ya zama to babu amana, shi ne kafiri da ya zama akwai adawa tsakaninsa da musulmai, wannan kashinsa ba shi da hurumi. الامام الطيبي يتي اشاره الى انه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا. wannan hadisi yana mana ishara da cewa shi musulmi ba a wulakanta shi a bayan mutuwarsa kamar yanda aka haramta wulakanta shi a lokacin da yake dare. wannan yana sharhi sunan abi dawud awn al ma'bud mujallad na 5 shafi na 118. al imam al baji min sharh al muwatta a mujallad na 2 shafi na 63. tunda hadisin ya taho ta riwayar al-Imam Malik, saboda haka yasa malamai da suka yi sharhin Muwatta sun yi sharhi game da wannan hadisin. Daga cikinsu akwai al-Imam al-Baji wanda sharhinsa ya samu karbuwa a tsawon tarihi. Haka yasa duba Aujazul Masalik ila Muwatta al-Imam Malik a mujallad na 4 shafi na 288. al-Imam al-Baji yace yuridu anna lahu min al-hurmati fi hali mautihi مثل ما له منها حال حياته. abin da manzon Allah yake mana ishara, abin da manzon Allah yake nufi ya karantar da mu shine cewar hurumin musulmi a bayan mutuwarsa yana nan kamar yanda hurumin ya kasance a lokacin da musulmi yake dare. wa anna kasra idamihi fi hali mautihi yahrum, a karya kashin mamaci a bayan ya rasu haramun, kama ya haramu kasruha hala hayatihi, kamar yadda aka haramta wato a fasa kashin mamaci a lokacin da yake dare. Kamar yadda ka san haramun ne ka cutar da musulmi har ka kai ga karya shi lokacin yana dare, to haka nan bayan mutuwarsa babu bambanci. al-Imam Shawkani shi ma sharhin Nail al-Awtar, littafin Nail al-Awtar mujallad na 4 shafi na 56 yace fihi dalilun ala wujubi ar-rifq bil mayyit fi ghuslihi. wannan hadisin yana da ma'ana mai fadi, yana da ma'ana mai fadin gaske. tunda ka ji hadisin nan hurumin mutum yana nan har zuwa bayan mutuwarsa, to me ya kamata lokacin wankansa ka tabbata baka cutar da shi ba. idan ka cutar da shi lokacin wankan gawan, to kamar ka cutar da shi ne yana dare. wa taksinihi, haka lokacin sa masa likafani. wa hamlihi, haka nan lokacin ɗaukansa a makara za a tafi a binne. wa gairi zalika, domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita inda hurumin nan ya tsaya ba. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hurumin mutum bayan mutuwarsa kamar hurumin sa ne a lokacin yana da rai don haka sai ashe dole ne mu kula ta wajen dawainiyar mamata li'anna tashbiha kasri abmihi bi kasri abmil hayy in kana fil ismi fala shakka fi tahrimi. Imam Shawkani yace idan wannan misali da manzon Allah yayi yayi ne ta wajen laifi babu shakka haramun ne, ya nuna cewa haramun ne a cutar da shi, tunda haramun ne ka cutar da musulmi mai rai. Idan ku Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan misali kamar yadda yazo hadisin Ummu Salama, inda ta hadisin aka samu lafazin fil ismi ta wajen laifi ne ake nuna cewa fasa kashin mamaci yana daidai da fasa kashin rayayye, in ta wajen laifi ne to ittifaqan kaga haramun. Wa in kana fi ta'alluq, idan kuma ana nufin ta wajen jin zafi ne, fa kama ya harumu ta'limul hayy ya harumu ta'limul mayyit. Idan ana nufin ta wajen jin zafi ne, kamar misali idan mutum yana da rai kariya shi yana cutar da shi, yana jin zafi, yana wahala, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan misali ga ainihin mamaci din. Don haka yasa yana dai tabbata haramun din kariya, saboda ai ka aikata abinda musulmi zai ce tunan ma haramun. Don haka sai al-Imam Shawkani ya sake kawo wani hadisin da manzon Allah yake cewa man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyama, wanda yayi wa musulmi sutura a nan duniya Allah zai masa sutura a kiyama. Yake don haka wannan yana nuna cewa ana kwadaitar da kai ka suturta al'auran musulmi, kai da zaka yi masa sutura, kai da zaka yi masa wanka, kai da zaka sa masa likafani, kai kokari kaga cewa baka cutar da shi ba, sannan kai kokari kaga cewa ka rufe masa al'aura. Wa zahiruhu adamul farqi bainal hayy wal mayyit, yana nuna cewa babu bambanci tsakanin mamaci da musulmi, domin da rayayye, saboda manzon Allah ya ce shi musulmi a mai sutura, a masa sutura ana samun lada, Allah tabaraka wa ta'ala zai maka sutura a ranar kiyama. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce suturan nan ga rayayye ba, bai ce suturan ga matacce ba. Don haka babu bambanci tsakanin mai rai da kuma mamaci ta wajen suturta al'auransa. Fa yadkhulu fi umumi satru ma yarahu al-ghasil wa nahwuhu min al-bayyin, ya kasance ka rufe al'auran wannan mamaci, sannan idan akwai wani abu da ka gani wajen wanke gawan haramun ne ka fita kana faɗa, domin nan ma cutar da shi ne. Idan ka cutar da shi bayan mutuwarsa kamar ka cutar da shi yana gare, wannan duk yana daga cikin faɗaɗa bayanin da al-Imam Shawkani yayi game da manufar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Karahatu ifsha'ihi wa tahaddusu bihi wa aidan qad sahha anna al-ghiba, yace baya ga cewar gulma, wato ya kasance an yi tsegumin wani, an faɗi maganar wani a bayansa haramun ne, yace ai abinda ake nufi da giba shi ne zikiruka li akika ma ya karahu, ka faɗi abinda dan uwanka inda ya ji ba zai so ba, shi ne giba, inda ya ji ba zai so ba. Sai ce to wala farqa bainal akhil hayy wal mayyit, babu bambanci tsakanin dan uwanka rayayye da dan uwanka matacce. Idan kai gibar mamaci kana samun zulubi kamar kai gibar rayayye, wala shakka anna al mayyita yakrahu an yuzkara bi shay'in min uyubihi allati tadhharu hala mautihi, mamaci ba zai so a ce wanda ya ga al'aurarsa ya tafi yana yada wa mutane ba, domin kowa yana da al'aura. Akwai wani abin da shi wannan mamaci ya ta kokari ya rufe wa kansa, amma bayan mutuwa fa kaga ba shi da iko. Kai da ka zo wanke wannan gawa sai kaga wannan aibu. Ya kasance labarin da zaka bayar, inda a ce mamacin yana da rai babu shakka ba zai so ba, don haka giba ce nan ma kai ko da mutumin nan bayar da tuwon shi. Ka duba Subulus Salam na al-Imam Sadaani sharhin wannan hadisin a mujallad nabi shafi na 571. Don haka duk wani abu da ya shafi cutar da matacce haramun ne ga musulmi. Allah ya samu gani. Duk abin da ya shafi cutar da mamaci haramun. Wannan dalilin yasa a musulunci ba a yarda idan mutum ya rasu a kona gawansa ba. saboda waɗannan hadisai da muka karanta. Da zaran ka ji labari ai a wasu ƙasashen duniya idan an yi rasuwa ƙona gawar ake saboda wato kada ya zamanto an cinye fili ta wajen makabarta, kaga idan aka ce ƙona gawar aka yi an samu sauƙi, filaye a maimakon a samu na binna mamata ne, kaga masu rai su za su yi ta gina. A wannan ba daidai ba ne a karantar wannan zon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ƙona gawar musulmi haram, to ba ma ƙona gawar musulmi ba, a tona kabarin musulmi nan ma haramu. Saboda tona kabarin, idan mutum zai tona kabarin musulmi dole sai ya cutar da shi, musamman idan bai gama rufewa ba, kamar yadda bayani ya gabata tana yiwa mutum ya tono wani sashi na jikinsa. Wattamsilu bil jusam, ya zamanto an wulakanta jikin mamaci haramun. Wannan yasa duk malamai suke cewa ba a amfani da gawar musulmi saboda a koyi aikin likita, bai yiwuwa. Saboda wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta. Manzon Allah ya ce karya kashin mamaci ya taho da lafuzza guda uku, mafi karfi daga cikin su shine lafazin da yazo da cewa karya kashin mumini. Ashe kuwa idan akwai wannan hadisi ba yadda za a yi malami ba da fatawar, ana iya daukan gawar musulmi a kai ta makaranta saboda koyawa yara wato aikin likitanci. Ya za a yi da wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam? Bare ma akwai hadisin Aisha wanda ita ta rawaito hadisin da muka karanta din. Akwai wani hadisin ta yana ma'rifatu sunan wal athar na al-Imam al-Baihaqi kitab as-Sariqa bab an-Nubash hadithi na 4554. Tana cewa sariqu amwatina ka sariqi ahaya'ina, barawo da yayi wa matattun musata yana daidai da barawo wanda yayi marayayyun musata. Aisha Allah ya kara mata. Saboda wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah bai bambanta tsakanin matattu da masu rai ba, ya daidai ta tsakanin. Saboda haka sai Aisha ta ce idan aka samu barawo wanda ya yi wa matattun musulmai sata, hukuncinsa ɗaya ne da ɓarawan da ya yi wa rayayyun musulmai sata. In ka duba kitabul musannaf na Ibn Abi Shayba ya ƙirga tabi'ai waɗanda ke da wannan fahimta. Akwai Afa'u bin Abi Rabah, akwai Al-Hasan al-Basri, akwai Al-Imam Masruq, akwai Umar bin Abdul Aziz da Muawiya bin Qurra, Al-Imam Ash-Sha'bi, Al-Imam An-Naqi, Sa'id ibn al-Musayyib. Wato akwai sahabbai, akwai tabi'ai da dama, akasari suna da fahimtar cewa yuqta'un Nabbash, da za a samu mutum a kama shi a makabarta yana tone kabari, yana tone kabari saboda ya sace le kafani ko wani abu, to dama hukuncin yanke hannu ne a kansa. Ba a cewa ai yayi sata ne ainihi ga matattu ba ga masu rai ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita tsakanin musulmai masu rai da kuma musulmai da suka riga suka rasu. In ka duba Nasbur Raya na Al-Imam Zailai a mujallad hudu shafi na 193 ya kawo fahimta kashi biyu. Akwai malaman da suke ganin ba a yin haddi, ba a yanke hannun mutum saboda ya yi sata a makabarta. Amma wannan ita ce fahimta da tafi inganci, saboda wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bambanta tsakanin matattu da kuma masu rai ba. Kuma wannan shine fahimtar akasarin malaman sunna, akasari hatta masana ilimin fiqh, mazhabar malikiya, shafi'iyya, hanbaliya, wato akasarin malaman fiqh suna cewa tuqta'u yadu sari'i, ana yanke hannun barawo koda a ce wannan barawon a makabarta ya sata. Duba littafin Al-Mughni mujallad na 8 shafi na 272 da kuma Hashiyatul Imam Ad-Dusuqi mujallad na 4 shafi na 340 da Bidayatul Mujtahid mujallad na 2 shafi na 440. Na'am, akwai malaman da suke ganin ana iya amfani da gawar mutum ta wajen koyon aikin likita, amma nan ma suna cewa ba gawar musulmi ba, sai dai a nemi gawan kafiri wanda ba shi da hulmi. Idan aka samu gawan kafiri wanda ba shi da hulmi, wannan babu laifi. Amma gawa na musulmi wanda an tabbata wannan mutumin ya mutu yana musulmi, a ɗauki gawansa a ce za a koyar da aikin likitanci ga ɗalibai, kaga dole za a farke gawan za a farke ta saboda su ga ainihin yadda halittar Allah tabaraka wataala take a jikin dan adam, domin da haka ne ake koyon aiki na likitanci. Wannan ba daidai bane ga gawar musu. A dalilin wannan hadisin, kamar yadda ya zo cikin littafin Muhammad Nasiruddin al-Albani Ahkamul Jana'iz, akwai magabata wato cikin salaf man yataharraj min an yuhfara lahu fi maqbara yaktur ad-dafn fiha, akan samu malamin da yake barin wasiya ma a zamanin da, idan na rasu kada a binne ni a makabartar da ta dade ana binne mutane, sai dai kamar sabuwa wacce ba a taɓa binne kowa ba, saboda yana tsoron kada a dalilin jana'izarsa a saɓa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shi zai gwada maka kuskuren mutane. A yanzu mutum ya riga ya san wannan tsohuwar makabarta ce, amma sai ya tafi ya saye ta saboda yana bukatar ya gina gida, don haka za a tone ƙasusuwa tana yiwuwa a watsar da su a shara, ko kuma a tone wani rami a binne. Abinda malamai suka ce ittifaqan makabarta waƙafi ne, idan aka ce waƙafi ba ta taɓa zama mallakar kowa, makabarta waƙafi ne, inda aka binne musulmi gidansa ne, mallakansa ne, bai kamata a fidda shi ba. Amma idan shekaru suka kai lokacin da ake ganin ƙasusuwa sun riga sun duddige, ana iya sake binne mamata a wannan wuri. Wannan shi ne abinda malamai suka inganta a kai. Amma a ce za a mai da shi ya zama wato a sai da shi ga mutane su koma suna gida-gidaje, wannan ba daidai ba ne, saboda an canza waƙafi kenan. Alhali kuma wannan guri ne wanda Allah tabaraka wata'ala ya shar'anta a kyale shi da ainihin mamata musulmai. A kan haka ya sa malamai suke cewa ko da wasiya mutum zai bari, da a ce za a samu wani kafin ya rasu sai ya ce idan na rasu a ɗauki gawata a kai ma likitoci su koyi aikin likita da ita, kaga ya halatta abinda manzon Allah ya haramta. To tunda ya halatta abinda manzon Allah ya haramta, ba za a yi aiki da shi, domin duk wata wasiya da ta saba ma ka'ida ba a aiki da ita. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq. Bin Baz yana da fahimtar cewa baya taɓa halatta mutum ya kyautar da wani sashin jikinsa a bayan rasuwar shi, baya halatta. Na'am, akwai malaman da ke ganin halal ne mutum ya kyautar da wani sashin jikinsa saboda amfanin wani mai rai, domin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wato shine cutarwa ga shi mamaci. Amma idan ya zama za a yi amfani da jikin mamaci saboda mai rai ya samu kukuta daga wata halatta, kaga akwai larura kenan, akwai wata mushkila da ta sa ake buƙatar a ceci rayuwar wani amma da jikin wani mamaci. Saboda haka sai wannan da ya taho rasuwa ya ce na bar wasiya, ko dai a cire ƙodarsa ko hantarsa ko zuciyarsa a ba ma wani, akwai malaman da suke ganin babu laifi, saboda ai zai ceci ran wani musulmi ne, don haka ya saba ma ainihin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai. Yana da bambanci da wancan tsawatarwa. Amma duk da haka shi Bin Baz yana cewa la, mutum ba shi da ikon sashin jikinsa, wato jikinka ne amma kuma ba ka da iko a kai, domin dama babu shawarar ta Allah ya halicce ka, don haka yanzu ba ka da ikon sarrafa jikinka saɓanin abin da Allah ya shar'anta, bari har ka ce za ka kyautar da wani sashin jikinka. يتي الراجح أن الإنسان إذا تبرأ بشيء من أعضائه في حياته أنه لا يجوز ذلك عندي. يتي متين ينا غري يتي نايك وترهنتانا ونايك وتزوجيانا يتي ذي أفهمتها بعد ذي بني ليس لأنه ليس له التصرف في شيء من أعضائه. طب هذا الشيطان أدم باشر إيقوان صرف وتقبع دكتين وتقبع ندكينسا وليس ملكا له كوبا ملكا سبني ba mallakar sa bace mallakar Allah ne. Amma da yawa akwai manyan masana na zamani wadanda suke ganin babu laifi in dai don a ceci ran wani ne. Walaysa hunaka minhum man tawaqqafa babu wani malami daga cikin manyan malamai da aka yi a wannan zamani wanda ke ganin hakan ba daidai bane sai dai bin bab shi yana cewa ni kam ra'aytu anna dhalika laysa mutallaqu hatta law kana hayyan fatabarra'a bi shay'in shi bin bab a fahimta sa koda a ce mutun yana da rai a fahimta sa ba ma mutun ya bar wasiya bayan ya rasu a dauki wani sashin jikin sa a ba ma wani mai rai ba la kana da rai ma ka kyautar da wani abu na jikinka yace shi bai ga halaccin sa ba babu dalili sai aka ce to ya batun jini fa ai musulmi yakan taimaka da jini saboda wani mara lafiya ya amfana da shi kaga an cire wani abu daga jikin mutum ne aka ba mu wani mutum sai ce to jini wani abu ne wanda ke yana da sauki domin jikinka yana iya sake halittar wannan jinin da aka diba amma wanda ya bada zuciya ko ya bada koda ba za a sake samu ba saboda haka shi a fahimtar sa tunda har baka iya sake samun wannan koda ba za ka bada shi ba wannan ina magana ne akan sabani da aka samu hatta ga masu rai bare kuma ga waɗanda so daga so rasu in ka duba al-fiqhul islami wa adillatuhu a mujallal na 7 shafi na 383 illa dai mafi inganci shine cewa babu laifi wannan shi ne abinda akasar malamai suke cewa dan mutum ya bar wasiya a dauki wani sashin jikin sa a ba mu wani saboda zai a cece shi matakar musulmi ne akwai sharuɗa da suka gindaya akai in ka duba wannan littafin akwai sharuɗa amma dai in saboda ceto ran wani musulmi ne to yana da sauki amma idan mutum ya bar wasiya in ya mutu a bai kona gawon fa kaga wannan babu hikima babu larura saboda haka haramun wannan yana cikin kashaful qina na al-imam al-buhuti mujallal nabi shafi na 142 da matalib ul nuha da mujallal na farko shafi na 914 abu na karshe shine abinda ake kira tashrihul amwal wato shine autopsy idan ya zama mutum ya rasu ana ganin kashe shi akai ana tunanin kisan wannan musulmi akai imma ta poison to amma ga shi ya rasu kuma a musulunci ana bukatar abin da gawan da gaggawa to sai dai kuma kaga wanda yayi dalilin mutuwar sa ya tsira kenan to malamai suna halatta dan an farde jikin wannan mamaci an ciro wani abu da za a yi gwaji dan a gano me laifi a dalilin sa wannan babu laifi ai ka ganin ma akwai hikima akwai larura wato idan akwai larurar kama me laifi saboda mutuwar wani babu laifi dan an farke jikin mamaci an cire wani abu amma malamai na cewa dole a maida wannan abin a jikin wannan gawa bayan an gama binciken kamar misali idan kwakwalwar sa aka diba ko an dauki an yanki wani sashi na jikin sa to bayan an gama a maida wannan sashi jikin nasa tunda larura ne kaga larura ce saboda a gano mai laifi yana kama da misali idan aka samu labari wata annoba ta auku ta kashe wani mutum wato wani yaro sai ana tunani ai annoba ce ta yi dalilin mutuwar sa to saboda haka sai aka ce ya kamata a farke jikin wannan mamaci saboda a ɗebo wani sashi a yi gwaji don a tabbatar shin annoba ce wannan babu laifi nan ma ai kaga akwai larura za a ɗebo wani sashi na jikinsa don a yi gwaji amma idan an yi gwajin za a maida wannan sashi ainihin kabarinsa a dalilin wannan gwaji da za a yi kaga za a ceci rayukan mutane masu ɗimbin yawa domin idan annoba ce kaga za a gane annoba ta riga ta zo har ma ta yi kisa wanda a dalilin haka za a ceto rayukan waɗanda ba su riga sun mutu ba don haka don an samu irin wannan larura ba laifi ba ne waɗannan matsaloli kamar guda uku duka manyan masana na wannan zamani malamai suna halattawa bisa ga larura in ka duba fiqhun nawazil a mujallal na 4 shafi na 208 Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنكر حديثي لك سعد بن أبي وقاص sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara masa yarda, Sa'ad bin Abi Waqqas yace, alhidu li lahdan, fitona min kabari mai loto idan na rasu, wansibu alayya labina nasban, kuma ku kafa min tubali iya kafa ba, kama sunan abi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda aka yi wa manzon Allah. Rawahu Muslim, al-Imam Muslim ya rawaito hadithin yana kitabul janayis babun fil lahdi wa nasbil labina ala al-mayyit, hadithin 966. Yanda hadithin yazo yaron Sa'ad bin Abi Waqqas, ana kiransa Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, shi ya bada labari. Yace inna Sa'ad ibn Abi Waqqas qala fi maradihi alladhi halaka fi, yaron sai ba da labari yace mahaifinsa shine Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da yake rashin lafiya na ajali wanda Allah ya amshi ransa, wato a cikin sa rashin lafiyar sa na ƙarshe, lokacin da Sa'ad bin Abi Waqqas ya fahimci cewa wannan cuta da ta same shi ta ajali ce, sai ya bar wasiyar ita ce hadisin nan da al-Imam Muslim ya rawaito. Yana da muhimmanci saboda hadisin ya karantar da mu wata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaron sai ba da labari yace lokacin da mahaifinsa yake rashin lafiya na ajal, ga irin wasiyar da ya bari, yace ilhadu li lahdan, kutona min kabari mai loto, wansibu alayya labina nasban, kuma ku tottoshe wannan loton da ainihin tubali gare ni. Ya karfafa kalma ta annasu, ya zamanto an yi amfani da tubali din nan, yace kama suni'a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda aka yi wa manzon Allah. Kaga ya bada hujja lokacin da ya bar wannan wasiya, idan na rasu ga irin kabarin da za a tona min. Tana yiwa wani zai tambaya, dan me kake so a tona maka irin wannan kabari, kafin ma kai tambayar sai ya bada amsa. Idan na rasu ga irin kabarin da nake so a tona min, kabari wanda yake da ainihin wato loto a jikinsa, wanda yake aka rara ke gefansa, aka fafe, sannan aka cusa gawa ciki. Yace abinda yasa nace ai min haka, saboda haka aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka yasa malamai suke cewa irin wannan kabari ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qudama cikin Al-Mughni mujallad na biyu shafi na 188 yace as-sunna an yulhada qabrul mayyit kama suni'a bi qabril nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sunna ita ce ayiwa kabarin mamaci, a tona kabari wa mamaci a irin siffar kabarin da aka tona wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi shi ma a sharhin wannan hadisi, sharh sahih Muslim juz'i na 7 shafi na 35, yace wallahdu ma'rufu, tana yiwa kai tambaya wani irin kabari ne ake kiransa allahdu, yace kabari ne wanda yake sananne, wa huwa shaqqu tahta aljanib alqibli min alqabri, shine za a tona rami, za a tona kabarin sai yayi durfi, sannan sai a tsaga wato ainihin a fafe rami ta ainihin bangon alqibla na wannan kabarin, ya kasance an samu ainihin rami ta wannan ta karkashin wato kabarin za a tona, a yi loto kasansa. In an tona rami, sannan sai a tura gawar cikin wannan rami, sai a kawo tubali a toshe wannan kofar, nan kuma sai a maido kasan gaba daya cikin wannan rami din. Yace wa fihi dalilun li mazhabi Shafi'i wal Akthari, akasarin malamai inji al-Imam An-Nawawi suna aiki da wannan hadisi akan cewa inna dafna fil lahdi afdalu min ash-shaqqi, abinna mamaci a irin wannan kabari shi yafi dacewa akan abinna mamaci a tsarin kabari wanda ake martsagu, kabari da ake kira ash-shaqqu, shine kabarin da muke a kasan akasari, shine za a tsaga tsakiya ne sai a sanya gawa sai a rufe kawai, ya saba da ainihin kabari da ake kira al-lahdi. To akasarin malaman sunna suna cewa a yi irin wannan kabari allahdu, ya fi a ce an yi kabari na ash-shaqqu idza amkana allahdu, amma sharadi shine idan hakan zai yiwu. wa ajma'u ala jawaz al-lahdi wa ash-shakki amma malama sunna duk sun yi ittifaki akan kowanne irin kabari ya inganta hata irin wadanda muke yi din wato sun dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa dai akwai wanda yafi a tsakanin su wanda yafi kuwa shine wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa dalilin da yasa al-imam an-nawawi ya faɗi wannan yace فيه استهباب اللحد ونسب اللبن وأنه فعل ذلك برسول الله باتفاق الصحابة رضي الله عنهم لو كنت أكتون كبر النبي صلى الله عليه وسلم أكي مسئل ونن لو تو أكتون راني تجيفا القبلة أكتون قاور مزون الله أجكي حرما صحبي سنباد لاباري يوان توبلين أكي أنفاني دشي قدا تراني tubali tara akai amfani da shi aka toshe ramin wato da aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam to sai al-imam an-nawawi yace babu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah da aka taba samun labari yayi gardama yayi jayayya game da irin wannan wato nau'in kabari da aka tona wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kaga an samu ittifakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ko sahabbai fahimtar su za ta haɗu a kai wannan ya tabbata cewa sunnar manzon Allah ne saboda musulmai kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ittifaki akan abin da ya saba ma sunnar annabi musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin al-majmu nan ma al-imam an-nawawi a mujallad na 5 shafi na 252 yake ijma' al-ulama ala anna ad-dafn fi al-lahd wa fi ash-shaqq ja'izan duk malaman sunna sun ittifaki akan cewa kowanne irin kabari mutum ya amfani shi tsakanin biyu dinnan imma al-lahd wanda ake marto loto wanda ake wato kwakwale bangon dake nahiyar al-qibla a fafe wannan bangon ta ƙasa a rarake a tura gawa a ciki sannan a toshi wannan shi ake kira al-lahd ash-shaqq kuma za a tona rami ne kamar yadda muka saba ainihin kabarin mu shi ake kira ash-shaqq idan an tona sannan a tsakiyar sai a yi tsagu sai a tura gawa sannan sai a mai da ƙasa kowannen su ja'izu ne duk malaman sunna sun yi ittifaki kowanne daidai ne sai yace lakin in kanat al-ardu sulba in dai ƙasar tana da ƙarfi la yanharu turabuha ƙasanta baya ribkawa فاللحد افضل تو irin wannan kabari na al-lahdu wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yafi dacewa da mutanen wannan gari wa in kanat rahwa idan kasar wannan garin ba shi da karfi tanharu yana ana samun zaizayar kasa haka nan kurum akan samu kasa ta rufka saboda kasar ba ta da danko ba ta da karfi to anan ba za a yi al-lahdu ba saboda ai kaga loto ne loto ne idan kasar ba ta da karfi za ta iya rufkawa fa shaqqu afdal don haka irin wannan kabari wanda muka saba da shi shine yafi dacewa to wannan hujja ta farko da take nuna maka akwai inda muka dan rage wajen riko da sunnar manzon Allah shine nau'in kabari da muke yi ba shine nau'in kabarin da sahabban manzon Allah suka zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba na dai kenan ba shi ne kabarin da akasarin malaman sunna suka ce shi ya fi dacewa ga mutane ba na uku ba mu da larurar da za ta samu rinka yin kabari a shaku domin kasar nan tana da ƙarfi Allah ya sa mu gane duk da cewa kowane kabarin kowane nau'in kabarin aka ɗauka babu shakka ya inganta ba a yi laifi ba amma dai akwai abin da ya fi dacewa dalili na biyu wanda ya sa yin kabari al-lahd shi ya fi dacewa ga musulmai shi ne hadisin Ubay ibn Ka'ab wanda al-imam al-hakim ya rawaito da al-imam al-tabarani cikin littafin sa al-awsat annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin annabi adam alaihi salam manzon Allah yake lamma tuwfiya adam lokacin da annabi adam ya rasu غسلته الملائكة بالماء وترا ملائكة سن وانك غاور النبي آدم عليه السلام وان كان أكييش وتري تابك إن تنا يواء وانك سو أكو كو سو ديار كو سو بكوي كو سو ترى عند وانك وتري annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana wannan wanka da akai shine wanda sunnarsa ta yarda da shi. Don haka yasa idan za a wanke gawa, idan za a yi wa mamaci wanka, ana so a yi masa witri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa alhadu lahu, sannan mala'iku suka yi ma annabi Adam kabarin alhadu. Mala'iku suka yi wa annabi Adam alaihi salam kabarin alhadu, kabari mai loto. Bayan sun gama ba a tsaya haka ba, manzon Allah yace sai suka ce hazihi sunnatu adama fi waladihi. To kaga abin yazo da karfafawa da yawa. Bayan mala'iku sun gama tona wannan kabari, sai suka ce wannan ita ce sunnar annabi Adam ga 'ya'yansa. Mala'iku su suka yi wannan aiki. Hadisin yana Sahihul Jami' Saghir, hadisi na 2207. Kaga hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaga wannan hadisin yana karfafa nau'in kabarin al-lahdu akan nau'in kabarin ash-shaqqu. Sannan dalili na gaba shine hadisin Abdullah ibn Abbas. Hadisin Abdullah ibn Abbas ya zo da wani lafazi wanda yafi wancan ma tsanantawa, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-lahdu lana wa ash-shaqqu li ghayrina. Kabarin da ake maloto shi ne namu. Maza Allah ya ce kabarin da ake matsagu abin na mamaci na wasunmu ne. To kaga wannan lafazi ai yana da tsanani ko? Kabarin da ake waloto shi ne namu. Maza Allah ya ce kabarin da ake watsagu a sanya mamaci na wasunmu ne. Kuma duka ashabu sunan sun ruwaito wannan hadisi. Duka ashabu sunan. Al-Imam Shawkani al-Littafin Lailul Awtar a mujallal na 97 yace al-Imam Sakani ya inganta hadisin, al-Imam Tirmidhi ya inganta, sai ka duba Sahih Sunan Nasa'i hadisi na 2008 da kuma Ahkamul Jana'iz shafi na 262. Waɗannan hadisi riwayoyin gaba ɗayansu sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Lallai manzon Allah ya faɗi wannan magana, kana yiwuwa wannan magana da annabi ya faɗa ita ce ta sa lokacin da manzon Allah ya rasu sahabbai suka yi masa kabarin al-lahd. Saboda ga abin da manzon Allah ya faɗa, al-lahd lana wa shaqqu li ghayrina. Kabarin al-lahd wanda ake waloto shine namu. Kabarin ash-shaq wanda ake tsaga tsakiyar sa'a sa mamaci na wasunmu ne. To tunda sahabbai sun sani lokacin da manzon Allah ya rasu sai suka yi masa kabarin al-lahd. Sannan abin da yasa hadisin yake da tsawatarwa cewar annabi sallallahu alaihi wasallam li ghayrina, kabarin ash-shaqqu na wasunmu ne. Kaga ba mu bace da, idan aka ce wasunmu ana nufin ba musulmai ba, ana nufin ahlul kitab. In ka duba sharhin wannan hadisin cikin aunul ma'bud mujallal na 19 mujallal 19 na 19 cewar annabi sallallahu alaihi wasallam li ghayrina ma'nasa min al-umami as-sabiqa, al'umomi da suka wuce wato yahudu da nasara su ne ya kamata a ce sun yi ash-shaqqu, amma mu kabarin da ya dace da mu shine al-lahd. Kuma in ka lura yadda manzon Allah ya faɗa, yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, haka kabarin nasara yake har zuwa yau. Domin nasara suna tona rami ne kamar yadda muke tona kabari, za su sa yayi zurfi sannan su ɗauko akwatin a ɗaura mai igiya, sai a zura akwatin ya sauka ƙasa sai a mai da ƙasa. Sai manzon Allah ya ce to mu namu shi ne al-lahd, idan an tona ramin sai a yi mai loto ta bangon al-qibla a cusa mamaci kafin na a dawo da katsan. Kaga an bambanta tsarin binne mamaci tsakanin musulmai da kuma kafirai. Wannan yasa malamai idan suna magana akan dalilai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na cewa rayuwar musulmi yayi ta kokari ya ga ya bambanta kansa da rayuwar kafirai, sukan ba da hujja da wannan hadisi. In ka duba littafin Ibn Taymiya Iqtida'u Siratil Mustaqim ya kawo hadisin nan. Wannan yasa mai Abdul Ma'bud ya dauko maganar masana hadisi na zamanin farko kamar Al-Qadhi Iyad da sauransu, yace innal lahda atharu lana wa shaqqu lahum, kabari da ake waloto wato shine wanda ni na zaba mana amma kabari da ake tsagawa a samu mace wannan a bar ma ainihi ahlul kitabi sune kamata a ce suna aike da shi wa hadha yadullu ala ikhtiyaril lahdi fa innahu aula min ash-shakki lan man'u minhu amma duk da haka ba a cewa dan an binne mutum nau'in kabari da aka tsaga aka sanya mace a ciki an yi laifi babu laifi kowannen su daidai ne dukkan malaman sunna sun tabbatar da wannan lakin mahallul afdaliyya idan ana maganar wanne yafi to nan ne sai a ce wanda yafi shine ai kabari wanda za a yi wa loto in dai kasar tana da karfi ba za ta rubka ba wa illa fa shakku afdal idan ko kasar tan ba ta da karfi to babu shakka a tsaga wato ai kabari wanda ake tsaga tsakiyar ta shine fi dacewa saboda ba zai rubka ba wanda ibn taymiya yake cewa wa fihi tanbihun ala mukhalafatina li ahli alkitabi fi kulli ma huwa shi'aruhu yace wannan hadisin yana nuna duk wani abin da ya zama taki ne duk wani abu da ya zama al'ada ce ta ahli alkitabi manzo Allah yana kokarin ya raba musulmai daga wannan abin musamman idan yana da alaka da addini in ka duba faizul kabir na al-imam al-munawi da mujallal na biyar shafi na 511 za ga sharhin da malamai suka yi a kai a cikin fatawar lajina mujallal na 8 shafi na 421 yaya zurfin al-lahdi ya kamata ya kasance babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu hadisi daga manzon Allah wanda ya tabbatar da yanda ya kamata zurfin kabari ya kasance al-lahdu هو في القبر هو أن يغفر في الأرض الصلبة إذا أسفل طولا أما أبين دعك في سوء إذن زاء أيوان الكبري وان دعكي ولوتو سيأتون زرف كبري يكيس أو متل ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة شيني تونن باين ياغم تونا ويا كيس أو انتا idan ya gama tonawa zurfinsa ya kai tsawonsa to sai ya dubi bangon alƙibla sai ya rarake ya samar da rami wannan ramin liyuba al-mayyit fil hafri al-janibi wannan mamaci nan za a tusa shi idan za a tusa mamacin za a sa shi ne mustaqbilan al-qibla fuskansa tana fuskantar wato tana nahiyar al-qibla wala ya tayassaru zalika illa fil ardi sulba amma in ka lura da wannan bayani malamai suka ce irin wannan kabari baya yiwuwa sai idan kasar tana da karfi yani almutamassika kasar tana da danko wa shaqqu huwa shi kuma kabari da ake kira ash-shaqqu wanda ake tsaga tsakiyarsa an yi hufaral qabru fil ardi tulan faqat wato za a tona ainihin kasa zurfinsa ya kai tsawon mutum har yanzu wanda in ka lura har yanzu da yadda muke tona kabarin namu bai kai hakan ba liyuba al-mayyit fi zalika tulan wa yakunu zalika fil ardi ar-rahwa ghayr mutamassika kal ardi ar-ramliya kamar kasar da ya zamanto kasa ce ta rairayi to ita wannan ba a mata loto za a tona zurfin ya kai tsawon mutum babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa ga zurfin kabari babu wannan hadisi illa dai malamai ne suke harsashe da kuma tunanin ga tsawon zurfin da ya dace a ce kabari ya kai amma ana amfani da wasu hadisai guda biyu akwai hadisin Jabir bin Abdullah ya ba da labarin abin da ya auku bayan yakin Uhudu sannan akwai hadisin Hisham bin Amir wanda ya ba da labari shi ma abin da ya auku a bayan yakin Uhudu saboda a bayan yakin Uhudu an samu mamata da dama waɗanda suka yi mutuwar shahada Allah ya kara musu yarda lokacin da aka samu mamata dinnan da yawa kamar yadda Hisham bin Amir ya bada labari yace ishtaddatil jirahatu yawma Uhud raunuka sun tsananta a ranar yakin Uhud ga musulmai ga waɗanda ke da rai kenan bayan waɗancan matattu wajen kamar mutum 70 masu rai din sahabbai waɗanda ba su rasu ba ya zamanto suna da raunuka a jikinsu فشكوا الى رسول الله كثرت الجراحات صحابي suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah raunuka sun mana yawa ga kuma matattu suna da yawa ya za a yi mu binne su kuma ga yanda tsarin kabari yake kasancewa ya kamata ya zamanto yana da zurfi duk da haka sai manzon Allah ya ce musu ufsiru wa awtiu wa ahsin babu rangwame manzon Allah ya ce ku tona kabarin ku yi kabarin nan da fadi kuma ku yi kabarin nan da kyau amma saukin da za a muku shine idfinu al-ithnain was-salasata fi qabri ku hada mutum biyu ko mutum uku ku binne su a kabari guda وقدموا اكثرهم قرانا فيكو غباتر ده وند يتي يوان حدن القران شي ذا فار سنياوا كالقبلة كافينا اكاو سوران غاو يتي دين افا تا باين شي حديثين ينا يروى الغليليا انغانتا حديثين 743 حديثين هشام بن عامر دا كما حديثين جابر بن عبد الله وند يبا ده لباني يندا اكاي جنائز ا لوكاتين دا اكا غما ياكين احد وند دوك سنا تبتتت تشيوار النبي صلى الله عليه وسلم kasancewar sahabbai sun koka suna da raunuka manzo Allah bai ce a yi kabarin mara zurfi ba saboda kuna da rauni ba manzo Allah ya ce ku tona kabarin nan in aka ce siru ku tona kaga yana nufin ya zurfi domin ku yi ta tono sai ya yi zurfi babu sauki akan kada ya yi zurfin sannan ku tona ya yi fadi sannan ku kyautata ainihin kabarin kada a ce ai saboda akwai larura bare ai kabari wanda yake mara kyau la annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu sauki ta wajen wadannan inda kawai za a samu sauki gare ku a maimakon kowanne mamaci ya samu kabarin sa shi kadai manzo Allah yace an ba ku damar ku binne mutum biyu ko mutum uku a kabari guda wannan hadisi wannan labari abinda ya aku bayan yakin hudu sai zamanto abin ishara ga masana masana suka fahimci cewa kabari ya kamata ya kasance mai zurfi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ukfiru kutona kaga wannan umurni ne idan an ce kutona ya kamata to nan ya zamanto yana da zurfi domin idan kabari ba shi da zurfi baya samar magawa tsaro baya samar magawa tsaro tana yiwa akuya ma in ta zo tana iya tona wannan kabarin ta tafi da wannan mamaci ko kuma kare da sauransu al-imam shafi'i yace to shi a ganin sa idan dai har aka samu mutum an kai tsawon mutum zurfin kabari to ai an yi shi da zurfi idan dai har aka kai zurfin kabari umar bin abdul aziz yace to ana iya tonawa zuwa rabin mutum idan ya kawo daidai kugun mutum shikenan ba sai ai ya kai tsawon sa ba al-imam ahmad yace a a dan wuce rabin tsayin mutum a kawo daidai kirjinsa in ka lura kowane malami yana kokarin aiki da wannan umurni na manzon Allah ne bayan yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam yace kutona wannan kalma ta cewa a tona yana nuna cewa kabarin yayi zurfi to me wani irin rami ne ake iya cewa yayi zurfi al-imam shafi'i yace kai tsawon mutum kaga shine abinda ulama'ul najna suka dauka akan cewa ya kamata zurfin kabari ya kai tsawon mutum amma Umar bin Abdul Aziz yana cewa idan ya kawo rabin tsawon mutum ma daidai ne yana iya suturta mamaci domin idan aka ce zurfin kabari ya kai rabin tsawon mutum zai yi wuya a samu dabbar da za ta tono wannan mamaci din amma al-Imam Ahmad yace a dauka tsakanin wancan da wannan akai shi ya kai wato daidai kirjin mutum idan an tona kabari zurfin ya kawo kirji to fa lillahi alhamdu wa hiya mutaqarib in ka lura ko duk fahimtar nan suna kusan su yi kama da juna illa dai kowane malami yana kokarin yayi aiki ne da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam asalin sunna ita ce a tona kabari ta inda zurfin zai samar wa mamaci kariya shikenan saboda haka idan an tona kabari in ka kalli kabarin kai zaka iya hukuntawa zurfin kabarin nan ya kai ya samar wa mamacin nan tsaro tsaro daga wa tsaro daga dabbobi ba ma mutane kawai ba saboda dabbobi suna kiwo dabba tana iya tona kabarin saboda ta cinye wato ainihin gawan kaga ba a samar wa wannan mamacin tsaro ba kenan kuma dama abinda kabari ya kamata ya kasance shine ya samar wa mamaci tsaro don haka idan dai kabari ya samar da wannan tsaro fa lillahi alhamdu wannan shine abinda malamai suka ce wato ya kasance as-sunna an yu'amma ta'miqan yamna khuruj ar-rihi ya kasance zurfin ya kai yanda zai hana karni fitowa sannan zai samar wa shi mamacin tsaro to amma tona kabarin da zurfi fa ana cewa farilla ne ko sunna akasan malamai suna cewa sunna ibnu hazm yake ina ba a ce ma irin wannan umarni na manzon Allah sunna yana cikin al-muhalla kuma wannan fahimta ita ce mafi inganci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kalura da irin umarnin da ya masa habbai bayan gama yakin Uhud ibnu hazm al-litahim muhalla al-muhalla a mujallal 338 yace imaku hafiril qabr qabri fard atuna ramin kabari yayin zurfi dole me yasa yace ai saboda kaga ka dura da abin da ya auku a bayan yakin Uhud sahabbai sun kawo damuwar su ga manzon Allah suna da raunuka a jikin su idan aka ce za a tona kabarin mutum 70 kowanne kabari ya kai tsawon zurfin mutum ai kaga aiki ne ba kadan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai karɓo dorin su ba ibnu hazm yace falam ya'zurhum alaihi salam fil i'maqi fil hafri manzon Allah bai karɓo dorin su ta wajen zurfafa ainihin kabari ba wannan shine fahimtar da Muhammad Nasiruddin al-Albani ya dauka kamar yadda yazo cikin ahkamul janaiz shafin 260 yace yajibu i'maqul qabri wajibi ne a zurfafa kabari wa tawsi'uhu wajibi ne a fadada kabari wa tahsinuhu wajibi ne a yi kabari da kyau saboda waɗannan kalmomi guda uku sun tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ibn al-Usaymin shi ma yana da wannan fahimtar a littafinsa al-sharh al-mumti' yana kitabul janaiz mujallad nabi shafi na 489 yace at-ta'liqu sunna asali ayi kabari da zurfi sunna ne wanda shine abin da akasarin malamai suka dauka ayi kabari da zurfi sunna amma akwai haddin da ke zama wajibi ta wajen zurfin wane kima ne ake cewa na zurfin kabari wanda yake zama wajibi shine ma yamna'u sibaa an ta'kula zurfin da zai iya hana dabbobin daji su tona gawar mutum zurfin da ya kai wannan wajibi ne zurfin da ya kai zai kare mutane masu rai daga jin karnin wato wannan gawar da aka binne to wannan zurfin wajibi wa amma kaunuhu labudda min ayyam na'tiba war ra'iha fa ihtiraman lil mayyit me yasa aka ce dole ne zurfin ya zaman to ya kai yanda zai kare mamaci daga dabbobi me yasa aka ce dole ne zurfin ya kasance ya kai yanda zai tsare wari daga fitowa yace saboda na daya idan aka tona kabari ya zamanto zurfinsa ya samarwa mamaci tsaro ta yanda dabbobi ba za su tone shi ba kaga an daraja wannan mamacin saboda aka daraja mamaci kuma wajibi ne wa li Allah yu'dhil ahya sannan idan aka tona zurfin da ya kai ga zai hana wari fitowa to nan kuma an kare masu rai daga cutuwa wa yulusul ajwabi ra'iha kaga gari ba zai zamanto yana da karni ba wato an gurbata yanayi na iska saboda kasancewar ba abin da wannan mamaci a cikin ramin da ke da zurfi mai yawa take haza aqallu ma yaji saboda haka idan ana cewa meye zurfin da ya kamata kabari ya zama sai ka ce zurfin da ya kamata kabari ya zama shine wanda zai samarwa gawa tsaro zurfin da zai kare wato masu rai daga jin karnin urdewar wannan gawa to wannan shine zurfin da yake zama wajibi wa in zada fil hafri to idan aka dada ƙara zurfafawa fa fa huwa afdal wannan ana yin sunna ne ba farilla ba saboda haka in ka ga in ka lura kamar bayanin Umar bin Abdul Aziz wanda shine ya dace da bayanin malamai akasari don haka yasa kaga a kasashen mu nan ba a tona kabarin ya kai tsawon mutum saboda ana daukan fahimta ta Umar bin Abdul Aziz wanda ya dace da fahimtar akasarin malamai mazhaba ta Imam Malik kuma ba laifi bane domin idan zurfi ya kai tsawon rabin mutum to wannan zurfin yana kare yana samar wa shi wannan mamaci tsaro gwargwadon hali amma inda za a yi kabarin ya kai zurfin mutum to da wannan kabari ya fi dacewa saboda zai yi wuya a samu ƙwaron da zai isa ga wannan gawa bari har ya mata ta'adi zai yi wuya a ce shanu sun tafi makabarta kiwo saniya ta hau kan kabari ya rufka har ma ga ƙasusuwa sun fito kai da ji ka san cewa kabarin ba a tona shi da zurfin da manzon Allah ya yi umarni ba. Allah ya sa mun gane. To mu ƙara hadisi. وللبيهقي رواية الإمام البيهقي يلا كتاب السنن الكبرى كتاب الجنائز باب لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا أنجم مغانا كمية زرف كبري سيكو متجون كبري الله يما ابن حجر رحمة يا قائر لتهند حكمة سيند ذي كارن تدك سنن رمضان الله أشكين صوتي كاغا يا غا يا مكا زرف كبري sannan kuma zai gaya maka tudun kabari ya kawo hadisin nan na Jabir hadisin Jabir yana a Sunan al-Kubra babin hadisin ma da al-Imam al-Baihaqi ya rubuta la yuzadu fil qabri aktharu min turabihi sunan babin kenan kada a yi makabari ƙarin ƙasan da ba nashi sunan babin kenan sai ya kawo hadisin Jabir ibn Abdullah yake nahwu haka ne ko wato Jabir ya bada labari wanda ke kama da labarin Sa'ad bin Abi Waqqas yana bada labarin ainihin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya kabarin manzon Allah ya kasance wa bada sai aka samu kari a riwayar Jabir Jabir yace wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qabra shibrin an daga kabarin manzo daga doron kasa tudun kabarin gwargwadon ɗani a shibiru kamar yadda zo a alkamusul muhim a shibiru shi ne ma bai na a'alal ibhami wa a'alal khinsari tsakanin saman babban yatsa da kuma saman yatsar tsakiya tazarar da ke tsakanin shi ake kira a shibiru idan ka buɗe yatsunka tsakanin toliyar babban yatsa da kuma toliyar yatsar tsakiya wanda shi ne a shibiru da larabci wanda shi ake kira ɗani kaga kenan iyakan tudun kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗani guda ne kamar ka buɗe hannunka ne wato ya zamanto faɗin da ke tsakanin babban yatsa da kuma zuwa yatsar tsakiya wannan iyakan tudun kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Jabir bin Abdullah kaga yana ba mu labari yanda kabarin manzon Allah ya kasance me yasa labarin yake da muhimmanci kamar yanda Sa'ad bin Abi Waqqas ya bar wasiya ga irin kabarin da yake so a tona masa me yasa saboda lokacin da manzon Allah ya rasu sahabbai irin wannan kabari suka tona da a ce wannan kabarin ya saba ma sunnar manzon Allah wallahi da an samu wani cikin sahabbai da ya korafi amma ba a taba samun wani sahabi wanda ya ce irin wannan kabari bai dace ba to sannan kuma ga Jabir yana ba mu labarin tudun kabarin Annabi da a ce tudun kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dace ba da an samu wani sahabi da ya korafi a kai yanda hadisin ya zo ya ce rushe ala kabrihi alma'u Jabir ya ce an yayyafa ma kabarin manzon Allah ruwa wa wubi'a alaihi hasba'u an dora masa tsakuwa kananan tsakuwa aka tsinto kananan tsakuwa min hasba'il arsa ya ma yi bayanin irin tsakuwa ba wai tsakuwa ne ake zuwa rafi a ɗebo ba tsakuwa ne ya ce wanda ake samu a tsakar gida wato ana samu a gidan kowa tsakuwa ne kanana wanda za a samu jajaye aka tsinta wato tsakuwa ya zama yana da kauri ya ɗan fi ƙasan da aka fitar ya fi ƙasan da aka fitar kauri saboda haka sai aka jera wannan tsakuwa a kan kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min hasba'il arsa wa rufi'a qabruhu ya zamanto an daga ainihin tudun kabarin manzo kaddara shibrin gwargwadon ɗani ɗaya sai Ibn Hajar ya ce wa sahahahu Ibn Hibban ya inganta wannan hadisi na al-Imam al-Baihaqi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya yi magana kan wannan hadisi a cikin Zadul Ma'ad yana mujallal na farko shafi na 524 saboda Ibn al-Qayyim yana magana game da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon manzancin sa har zuwa rasuwan shi yayi magana game da ainihin kabarin Annabin kansa a cikin Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim yace wa kanat quburu ashabihi kaburburan sahabban Annabi gaba dayan su la mushrifatan wala la'atan kaburburan sahabbai gaba daya ba su da tudu sannan kuma su ba su shafe daidai kasa ba kaga suna tsakatsaki kenan kabarin sahabban annabi gaba dayan su la mushrifatan wala latiya su ba su yi tudu ba sannan kuma ba su wato ainihin daidaita da doron kasa ba sai yace wa haka za kana kaburul karim shi ma kansa manzon Allah kabarinsa haka ya kasance wa kabur sahibaihi da kabarin sahabbansa guda biyu sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar Allah ya kara musu yarda sai yace fa kaburuhu musannamun duk da haka kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tozo matbuhun ya zamanto an wato an rufe samanta an rufe saman kabarin bi batha'il arsatil hamra aka dai aka tsinto wato jajayen dakuwa kanana aka jera akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la mabniya wala mutayyana kabarin manzon Allah ba a gina shi ba sannan kabarin manzon Allah ba a yi dadansa ba wa haka za kana kabru sahibaihi haka ma kabarin sahabbansa biyu suka kasance kamar yanda Jabir ya faɗa haka nan masana suke tabbatar da ainihin siffar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yuallimu kabra man yuridu ta'arrufa kabrihi bi sahra idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya sa alama kabarin wani mutum to dutse kawai yake daukowa yayin alama da ita anan babu shakka akwai sabanin fahimta akwai sabanin fahimta tsakanin magabata game da abu guda an yadda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam girmansa bai wuce dani guda ba ainihin tudun kabarin bai wuce dani guda ba wannan an yadda amma al-imam ash-shawkani cikin nailul awqar yana mujallad hudu shafi na 101 yace wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil afdal min at-tasnim wa at-tafkhim abinda aka samu sabani shine shin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam an tara kasan ne ya zama yayi doro shi ake kira at-tasnim kamar doron raqubi kaga an tara kasan sai ya zama yayi doro kenan ko kuwa an lailaye kasan an daidaita shi da ya koma flat kaga ba wai yayi tozo bane da aka gama binnewa aka kawo kasa aka zuba a kai sai ya zamanto kasan an daidaita samansa saman kabarin ya zamanto daidai ne babu gefen da ya zama yana sama da wani gefe to tsakanin biyu shin yana da tozo kabarin ko kuwa a'a samansa ya daidaita ta ko'ina wanda shi ake kira at-tasihu shine daidaituwar kabarin gaba ɗayansa ya zamanto flat ko kuma ya zamanto at-tasnim shine kabarin yana da tozo yake ba'dal ittifaqi ala jawazil kulli duk da cewa duk malaman sunna sun yarda kowace nau'i akai daidai ne babu laifi don kabari an yi shi yayi tozo babu laifi don kabari an daidaita samansa ya zamanto ba shi da wato sura na ainihin tozo duk wanda aka dauka daidai ne amma wanne aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abu ne muhimmi saboda idan an san wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne za a ce wanda shi ya dacewa to abinda ibn al-qayyim al-jawziyya yace kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin sayyidina abubakar da sayyidina umar suna da tozo ba a daidaita saman su ba suna da tozo kuma wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna akasarin malaman sunna suna da wannan fahimta marhabar al-imam abu hanifa al-imam malik al-imam ahmad al-muzani kathirun min ash-shafi'iyya wannan ita ce fahimtar su aktsarul ulama ala anna at-tasnim afdal akasarin malaman sunna suna cewa ai kabari da tozo yanda muke yi kenan yanda muka saba yi domin idan an gama binne mamaci an kawo kasan zaka ga an mai da shi ya zama yayi doro kamar wato yayi tozo to wannan shi yafi dacewa wannan shine abinda akasarin malaman suka dauka in ka duba littafin Ibn Qudama mujallad nabi shafi na 379 yace wa tasnimul qabri afdal min tasfihi ayi kabari yayi tozo yayi doro shi yafi dacewa akan a daidaita saman kabarin wannan ita ce fahimtar al-imam malik al-imam abu hanifa al-imam thauri malaman da muka kirga su to amma al-imam shafi'i shi bai yarda ba in ka duba littafin sa kitabul ummi mujallad na farko shafi 311 kuma yana da hujjoji babu shakka yana cewa inda ake kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yayi doro yayi tozo yayi doro aida tsakuwan da aka mammanna da za su zube wannan wata hujja ce wanda ya kafa akai yana cewa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yaronsa da ya rasu Ibrahim yaron annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka binne Ibrahim an saka wannan tsakuwa din akan kabarinsa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwansa kabarinsa an nemo tsakuwa aka daidaita a saman kabarinsa wato sanya wannan tsakuwa yana da hikima saboda zai hana ainihin kasan bajewa ko kuma iska ya dauke ta zai hana guguwa ta kore ainihin kasan kabari din tunda kasan da aka tono na kabari yana da laushi amma idan aka nemo tsakuwa su suna da nauyi saboda aka zuba tsakuwa akan kabarin ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi yana da ransa da lafiyarsa lokacin da yaron sa ya rasu wa waba'a alaihi hasan min hafar rauda yasa aka tsinto tsakuwa na ainihin rauda rauba shine ainihin wurin da ke tsakanin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gidajen matansa aka tsinto wannan tsakuwa sai aka zo aka zuba a ainihin kabarin Ibrahim alaihi salam sai al-Imam Shafi'i yace wal hasba'u la tasbutu illa ala kabrin musabbahin idan ko aka ce kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi shi yayi doro to ya za a yi a sa tsakuwa ba su zube ba saboda haka shi a fahimtarsa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bai da doro wato an daidaita abin nan saman sa wannan dalilin yasa aka sanya ainihin tsakuwa akai har ma tsakuwan suka tsaya to amma akasarin malamai ba su dauki wannan fahimta ba me dalili saboda akwai hadisin al-Imam al-Bukhari wanda Sufyan al-Tammar ya bada labari ya ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ra'aytu qabran nabiyyi musannaman naga kabarin annabi yana da doro saboda haka kaga ya tabbata kenan manzon Allah kabarin sa an yi mai a tsari na ainihin tuzo ba a daidaita saman sa ba kamar yadda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗa da kuma akasarin malaman sunna dole sai mu dakata akwai hadisai da yawa a gaba amma babu hali اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكرم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك